Auta waziru kuke jimala
Sweetie Juta on the beat.
So make kamara wani ya bana so ki shawiya dan ita soyayya babu ruwanta da dukiya me yin ta adana dan wata rana za ta ishen sha koyina ke ce ki ka shauga bani ki ka nuna min soyayya ki ka rikita ni sauya min fika yanayin tunanina
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 sauya min fika tunanina
tunanina tunanina tunanina
menene yake soyayya dadi tunanina kuma menene ba a so ayo ban kwana ita soyayya bambanta inuwa rana da kamar ne da na fada kalle idanuna na saba in ji murya ta tausa daga kallebena wace kullum makurinta ta share kukana alƙawari zana kulafa da ke tamkar kaina sai ta tunanina
tunanina
ke ce a cikin raina
tunanina 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 tunanina
farin ciki abin da rai ke so bakin ciki abin da ba na so ke ki ka so ni ba dan dukiya ba ke ki ka so ni da rai ba zuciya ba na so mun saba ba za mu saba ba a ce in barki ban ga dalili ba ni da hanta ba za mu sauya ba za ki sai ta min tunani
tunani na
tunani kete ki ka shauga bani
shukane.